Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba kalubalen tsaro da shiyar kudu maso gabashin Najeriya ke ci gaba da ƙara fuskanta. To madalla, kungiyar ƴan awaren Biafra da ke neman ballewa daga tarayyar Najeriya na ci gaba da masa kaimi a yankunan kudu maso gabas, inda a baya-bayan nan suka fi mai da hankali wurin kai hare-hare akan jami'an tsaro. To ko a halin yanzu me ake ciki? Wakilinmu Lamido Abubakar da ke wannan yanki ya turo mana da wannan karin bayani.
Kungiyar nan ta IPOC sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan Najeriya a yankin Olu na jihar Imo, wanda kuma ke dauke da dimbin makamai. Kungiyar ta IPOC dai ta ce ta dakatar da amfani da plate number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo, kuma duk motar da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gagota amfani da lambar Biafra. Musa Siamon Ifa shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOC yace,
I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number in entire Biafra territory.
Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOC ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra. Kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati, musamman kilar Hilos ta gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani, to ku kama ta, ta zama ta kasar Biafra. Haka kuma ina mai son shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara, domin kuwa mun tarwatsa masu takurama ƴan kungiyar ta IPOC, kuma mun haramta Najeriya a kasar ta Biafra da ma kiran sunanta. Wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biafra, wato Liberation Army. Sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya. Hare-haren ƴan kungiyar ta IPOC dai bayanai na nuna cewa yayi jallin hasarar dimbin rayuka, kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda basu ji ba basu gani ba. Kuma bayanai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta Imo ya ƙara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali. Wani ganau kuma ɗan yankin na Olu da ya buƙaci a saka ya sunansa yace, yana cewa ne ƴan bindiga IPOC sun kwace wata babbar motar soji mai ɗauke da bindigogi kuma mai sarrafa su a hannun sojan Najeriya. Wannan kuma ba ƙaramin matsala bace, kuma za ta ƙara jefa al'ummomin yankin cikin tsaka mai wuya. ƴan bindiga dai ta IPOC sun fito fili sun sanar da halin da ake ciki. Muna kira ga hukumomin ƙasar da su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun fadawa cikin wani galari. Ko a baya-bayan nan dai sai da shugaban rundunar sojan Najeriya Major General Talib Labaja ya sanar da wani artabu da kuma soke dokar nan ta zaman gida na dole a yankin jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar. To sai dai kuma duk umarnin da hukumomin kasar ke bayarwa na soke zaman gida na dole a kowace Litinin, al'ummar yankin na ci gaba da kasancewa a gida tare kuma da fargaba.
Bisa ga dukkan alamu dai, kungiyar ta IPOC na ƙara angizanta ta hanyar ci gaba da kakabawa al'ummar yankin dokokinta iri-iri.
Tasirin ƴan rajin IPOC na Biafra, wanda Musa Inamdi Kanu da ke tsare hannun hukumomin Najeriya ke yi a yankin kudu maso gabashin Najeriya, ya dada kazamta, inda a baya ake sa ran rundunar sojan Najeriya ta kawo ƙarshen zaman gida na dole da ke tirsasawa jama'a a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Sai kwatsam aka ga wata sanarwa daga wani Musa Samuel Opa, wanda ke aiko da bayanai na kungiyar ta IPOC kan cewar yanzu zaman gidan na dole ya zama na musamman. In ji sanarwar, duk da cewar gwamnoni da sarakunan yankin da ma jami'an tsaro na ci gaba da daukar matakai na kawo ƙarshen zaman gidan na dole a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Kusan kuma wannan lamari ya durƙusa tattalin arzikin yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Daga dukkan alamu dai bayanai na nuna cewa a fili yan kungiyar ta IPOB na da ƙarfin fada aji a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Dangane da haka ne ya sana kewaya birnin Owari na jihar Imo domin jin ta bakin yan jihar dangane da wannan lamarin.
My name is Sources. Just that this lockdown have mastered Imo people, just that. I just believe that with time they will start coming, but for now people are just scared to come because of this unknown government.
Wannan tana cewa ne sunana Success. Tace kamar yadda ka gani wannan doka ta zaman gida na dole yayi matukar razana ne a jihar ta Imo. To amma nayi amanar cewa nan gaba kadan za a fita. To amma a yanzu muna cikin fargaba domin gudun farmakin yan kungiyar IPOB. Ni dai ba zan iya zama gida ba, domin idan na zauna gida ba wanda zai dauki lalura ta, nan gaba kadan za a fita. Shi kuwa wani dan jihar yace,
the issue of seats at home in the south is especially in a place like Imo State, the only places they used to have challenges are in.
Yana cewa ne batun dokar zama gida na dole musamman ma a jihar Imo muna cikin fargaba. Muna son in tabbatar maka da cewa mutanen da suke kauyuka sun fi samun artabu na jami'an tsaro da kuma yan kungiyar IPOB irin su Olu da Ozimbe da MBC. Duka suna cikin tashin hankali, za a ga babu kasuwanci, al'amura ba su tafiya yadda ya kamata, kuma mutane suna shakkun fita domin gudun gararin yan bindigar IPOB. Muna kira ga hukumomi da su dauki matakan da suka kamata. Sanata Hope Ozidimma shine gwamnan jihar Imo.
Monday, see the traffic on Monday and Tuesday, there is no difference. The so-called sit at home or that is not.
Yana cewa ne mu a jihar Imo muna gudanar da harkokinmu ne yau da kullum, musamman Litinin da Talata. Babu zancen dokar nan ta zaman gida na dole, kuma sanarwar da wani ya bai mu bai shafe mu ba a jihar Imo. Abubuwa na tafiya kamar yadda aka saba, kuma ba ma goyon bayan wasu mutane. Sannan kuma muna sa ran yan siyasa ne ke haddasa tashi-tashin hankula da kuma rigingimu a jihar ta Imo. Kuma muna sa ran suna daukar nauyin yan bindiga domin biyan wasu bukatunsu. Ina son in tabbatar maka da cewa muna son Najeriya, kuma muna son zaman lafiya. Kasa daya, al'umma daya, ba ma goyon bayan ballewa. Muna ci gaba da daukar matakai domin ganin cewa kowa zai ci gaba da gudanar da harkokinsu ba tare da tashin hankali ba.
Mai pan Najeriya.
A takaice dai, rikicin na IPOB sannu a hankali sai ƙara ruruwa ke tamkar wutar daji.
Rikicin yan Biafra na haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB wadda Mr. Nnamdi Kanu ke jagoranta ga alamu ya ƙara tsananta, bisa zargin da ake na kai hare-hare kan jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da civil defense da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda bayanai suka tabbatar da cewar 'yan bindigar ta IPOB sun kashe soji aƙalla 8, gami kuma da wasu jami'an tsaro na 'yan sanda da civil defense da har yanzu ba a kai ga tantance su ba. Bayanai dai sun nunar cewa an yi wa sojojin kwanton bauna ne a yayin da suke cikin wata babbar mota a yankin Imbanu na jihar ta Imo, inda suka bude musu wuta kuma suka kone gawawwakinsu nan take tare da motar da suke ciki. Jema dai gwamnan jihar ta Imo Sanata Hope Ozidimma ya direkiyar jami'an tsaro na rundunonin tsaro a jihar ta Imo sun ziyarci inda lamarin ya faru.
Jesus Christ, remember now, life and the rest.
Rikici-rikicin dai na 'yan tada kayar baya a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, musamman na 'yan kungiyar ta IPOB da ake zargi da tsananta a yanzu. Jama'ar jihar sun danganta batun da siyasa don ganin cewa zaben gwamnan jihar na dada karatowa a jihar ta Imo. Ga abinda wata 'yar jihar Amaka Daniel ke faɗi.
Personal opinion as well, there is no bloodshed, that is what it, you understand?
When you talk about the wani ban ji dadin abin da ya faru ba, na halaka dimbin jami'an tsaro a garin Imbanu. Rayuka da dama sun salwanta ta hanyar harbin bindiga, aka kuma waɗannan jami'an tsaro da aka kashe a tuna ƴaƴan wasu ne, kuma me kai don ka kashe wanda kuke yare ɗaya da ma wanda ba ku yare ɗaya? Ai wannan cin amanar ƙasa ne. Haka kuma wasu su da dama sun rasa rayukansu sakamakon annatin ɗan bindigar IPOP. To amma dai ni ba na goyon bayan kashe-kashe, ina kira ga a koma teburin sulhu domin samun sauki. Wani mutanen in ba ni muna cikin tashe-tashen hankula domin zubda jini ba kyau, muna cikin fargaba. Muna kira ga hukumomin ƙasar da su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun abin da ka iya biyowa baya. Muhammad Barde shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo, kuma na tuntuɓe shi kan halin da ake ciki.
Wato, ka san yadda tunama yadda shi gwamna ya saba faɗi, cewa wannan abin fa ta wuce gaban batun Biafra ko batun IPOP. Kamar can baya wayan ga abubuwan ba su tashi faruwa ba sai da zaɓe ta yi kusa. A baya ma wayan da muka kakkama za ka ga su da guraye da abubuwa kala-kala a jiki. To, a yanzu haka yadda nake muna da kai, muna da suspect guda biyu a hannu. Ɗaya mun kamo shi har da bindiga guda. To, zuma nan da muna bincike, in Allah ya yarda kuma za mu ci ma nasara.
Sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto, Solomon Abo shi ne wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.